ta'ala zamu yi darasi na 33 ko da uku na'am darasi na 33 na'am wa amma sharikatul abdan to bayan ya gama da sharikatul amwal sai ya shiga sharikatul abdan dukkanin su a cikin sharikatul aqd ne amma wato hadaka ta jiki ita ce wanda suke ce mata sharikatul a'mal wato tarayya a cikin aiki na'am to wannan tana kasancewa ne a cikin ayyukan sana'a da kuma ayyuka wanda ake haduwa a yi sana'a kamar a ce mutane kamar sana'ar tailor kamar sana'ar lawyer kamar sana'ar accountant kamar sana'ar engineers kamar sana'ar sharia advisors kun yarda wal a'mal da kuma ayyuka lawyer sana'a ce to in ba sana'a bace dai aiki ne ba sana'a bace ko ba sana'a bace lawa ba sana'a bace baya sassa baya haba din gwanin tassa wajen hatta turancin su fa daban ne legal drafting ai kaga sana'a ce barista idan shawara ta bil din sa kar a saurara masa na'am
wahiya
ja'iza ta halatta sabani ga imamu shafi'i bai yadda da sharikatul abdan ba amma gaskiya ban ga hujjar imamu shafi'i ba kuma babu lokaci da zamu iya bincikowa na'am wa inna ma tajuzu bi shartain tana halatta ne da sharadi guda biyu ɗaya daga cikin sharadan ya zamanto kan cewar sana'ar wato sana'ar ta yi daidai ta haɗu ɗaya ce ka hayyatin wa haddadin hayyatin wa haddadin kamar teloli da makera teloli su buɗe kanti su haɗaka su tarayya wajen harkar telarsu makera su haɗu su buɗe kanti guda ɗaya wajen harkar ƙirarsu na'am
wala tajuzu ma ikhtilafi sana'a
ba ta halatta tare da sabanin wato sana'a
ka khayyatin wa najjar
kamar da abin da tailor da kafinta amma wannan wannan hajjaru wasi'an an takura yanzu kamar a yanzu ba za a iya yin farm wanda za a hada accountants da lawyers ba ko a hada engineers da quantity surveyors ko a hada abin nan auditors da lawyers to na'am akwai telolin kujeru a san eh masu yadin kujera sai su hadu dan su yi to wannan kun san da yake su a lokacin su haka suka suranta yadda ɗabi'ar aikin yake ko inda masu sana'a suna haduwa su yi sana'ar su tare amma a ce za a hadu to kaga musamman aka samu product wanda yake zai zamanto daya kamar harkar kujeru wanda ana buƙatar hidimar kafinta ana buƙatar maɗinki to za a iya haduwa a ce za a yi gabaki daya kuma kamar yanda ake yin kamfani inda za a ga kamfani ya kawo masu sana'a da abubuwa daban-daban ake a cikin kamfanin akwai wanda yake shi harkar kwamfuta zai akwai wanda yake shi harkar engineering zai akwai wanda yake shi harkar accounting zai akwai wanda yake shi harkar abin nan security wani kuma shi zai harkar commerce ne marketing zai duk irin wannan na'am
wa shartu thani
sharadi na biyu
ittifaqul makan alladhi ya'malani fihi
daidai wato ya zamanto wato an samu ittifaqi daidaituwa a dayan wato makanin da suke aiki a cikin sai zamanto muttafi guda daya ne ya zamanto guda daya wato haqiqatan aw hukman haqiqatan shine su haɗu a cikin daki guda a cikin office guda daya ko kwanti guda daya ko hukman ya zamanto ko ina suke suna a matsayin suna hadani kamar alal misali su bude kanti su bude kantin telan su a unguwa uku su bude a hotoro su je Kaduna ma su bude din ya zama to kan cewa suna da rassa kaga wannan a matsayin sun yi ittifaki ne hukuman a hukunci wuri daya ne duk da yake bai zama to hakikatan wuri daya bane na'am
alladhi ya'malani
a wajen wato makanin da suke yin aiki a cikin sa eh bitan alladhi ya'malani eh almakanil ladhi ya'malani fihi eh haka ne wato in ya zama to sharikai ne kenan
fain kana fi mawdi'aini
idan sun kasance a bugire guda biyu
lam yajuz
bi halatta ba
khilafan li abi hanifa
sabani ga abu hanifa fi shartain shi duk wannan sharudin abu hanifa bai sanya su ba saboda haka ya fi muruna al imam abu hanifa ya fi muruna ya fi saukakawa kuma in ka kula wato yawanci wani lokaci shi imam abu hanifa madhhabarsa an ce wajen qiyasi wato babu kamar sa ita kuma madhabar Malik wajen ruko da usul babu kamarta to imam abu hanifa abinda yasa saboda karancin nusus sai ya zamanto qiyasin sa yayi yawa kuma da yake shi al imam abu hanifa madhhabarsa ta kasance a waje wanda yake a wato musulunci ya samu ci gaba sosai shine mawara an-nahrain can gabas irin su Bukhara irin su Samarkand irin su kafin Mongol su dusa duk waɗannan wuraren duk gabas fa kusan fana su ne fa present day Afghanistan China Mongolia Russia duk inda musulunci ya kai ta gabas yawancin su duk akan madhabar Hanafiya suke kaga a lokacin anan aka yi daular Salajika anan aka yi daular Boyiyin daga baya abin nan daular hatta daular Mamalik Hanafiya ce sannan kuma uwa uba gaba daya daular Uthmaniya Ottoman Empire Hanafiya ce to wannan ya sanya saboda kasancewar mulki ya sanya su malaman sun zamanto irin fatoyin da suka yi wato ya fi tafiya tare da zamanin su tare da zamani bisa fatoyin da waɗansu suka yi shi yasa wato muna buƙatar istifada daga madhabar Abu Hanifa sosai wajen irin waƙi'in da muke yanzu zauni wato sun fi zama waƙi'iyyin sun fi zamantowa realistic bisa su zamanto idealistic ya zamanto kawai suna tunanin wato alwad'ul mithali kamar a ce ga yadda ya kamata abubuwa su zamanto to su kuwa alhanafiya suna duba waƙi'i ga yadda abubuwa suke tafiya to a tafi da su a haka na'am wannan ala wato musamman wannan babu wannan nasi da ya saba akan abubuwan da suka faɗa bai kuma fitar da sharika daga sifarta ba musamman da yake za su zamanto suna za su iya yin aiki a wuri daban-daban kuma ya zamanto kan cewar fi hukumi makanin akar yanzu ko da ma a ce teloli ne guda biyu wanda ya buɗe kantinsa a nan wanda ya buɗe kantinsa a can suka yi ittifaki kan cewar duk abin da aka samu na aiki a ƙarshen wata za su zo su haɗa su ga abin da aka yi sai su raba ma juna sai su raba sai da aminci ko sai da aminci dan watakila ɗayan sai ya rufe kanti kullun ya ce ya tafi unguwa kullun ana rigima an yi dinki za a zo a biya bai biya ba saboda haka customers daina zuwa wajensa ya dogara da kan cewa ko bai yi aiki ba wancan zai aiki kuma zai samu daga kudinsa to watakila abinda su Imam Malik suka hararo kenan suka ce to maganinsa a zo a haɗu tare in ana tare ta kowa ya yi aiki za a gani saboda haka su Imam Malik yana da fuska wajen tunaninsa sai dai da yake ita a musharaka wato akali ne na amana yarjejeniya ce ta amana ba zai zamanto muttaham ba illa bi ta'addi sai idan an samu dalili kuma yana kan shi ɗaya sharikin ya tabbatar da ta'addancinsa da sakensa ba kawai zai yi da'awa ba ne dole sai ya kawo shaida za a ɗauki aikin shi wancan akan cewar ya yi aiki bisa sharaɗi na'am gaskiya ne kwarai sai dai mu koma abuwa saboda virtual gaskiya ne yanzu irin virtual offices baka bukatar ma sai ka zo ka samu office ko ina kake za ka yi aiki ba zai hana kuma ya zamanto kan jawayen yin aikin tare ba musamman ku yan IT kuma aikinku kana Abuja Ahmad yana nan Kano kun je kuna yin aiki tare da Shamsu a nan Kano sai ku je kuna collaboration
ana ganin presence online
kuma ana ganin to gashi ma wani ma ya kawo mana in yana aikin ma za a iya ganin sa ko idan aikin nasa online ne kenan in aikin nasa ba online bane fa kamar shi za a sanya masa CCTV ne a rinka ganin sa yana bacci ko bacci wato al-ma'qul na hankali babu nusus akan su wannan sabanin sai ka samu mutane a malikiya da suke da wannan kaulin na hanifiya sai ka samu saboda haka ya rige ku lawyer ku ta bincike in aka kawo muku to gashi dai kawani ne ya ce hanifiya bari mu je mu binciko a cikin wata kila zamu zakulo shi a cikin al-bayan wa tahdil ko wanda daga cikin tafa
wallahi wasu al-malikiyan Allah irin su ne ka
to wallahi amma kaga ba lalle yanzu kaga akwai wani alkali a Sharia Court of Appeal aka kawo masa case ya fita daga mazhabar Malikiya yayi istidlali da maganar Ibn al-Qayyim lawyoyi suka je suka kai shi Federal Court of Appeal ana nema a warwar hukuncin sa dan ya fita daga cikin Malikiya ina alkalin sai ya kira lawyer yake cewa yanzu kai dan baka tunani zaka ce za ka kawo wani technicality wai Malikiya bayan ga kana ganin maslaha ta yana abinda ya hukunci yana tare da maslaha sannan ka ce wai kai zaka suka akan cewa wai ba malikiya bace wato masalar
da Abuja ba sai haka sun yi tunani da malikiya suka tafa ko wani case da aka yi suka tafa hujja su akan magana da kai
to ai ina jin ita ce wanda alkali Sa'ad ya ko Aminu Sa'ad akan reno ne yarinya ce uwarta ta mutu a lokacin accident din Dana Air din a lokacin accident din Dana Air ma'aikacin Central Bank ce na san uwarta sai tana hannun uwar kakar ta kenan sai kakar ta koma zama Kaduna shi kuma mijin uban yarinyar yana Abuja sai suka kai kara sai ya kai kara cewa dole a dawo masa da ya tunda ya ba a garin su take ba saboda haka ofa Sharia Court na Abuja sai hukunci da kan cewa haka ne sai su kuma sai suka yi appeal dangin yarinya dangin matar dangin uwar sai suka yi appeal a Sharia Court of Appeal da aka kai ma alkalin da aka kai ma a cikin panel din shi alkalin a cikin panel din argument din sa aka dauka shine kan cewar abinda ake duba su daga cikin hujjar su Sharia Court of Appeal Upper Sharia Court shine an ce idan akwai nisa na sittata burud tsakanin inda mahaifi yake da inda da yake to dole hadana za a kwaci daga hannunta a mayar da shi zuwa ga wanda yake a cikin garin da shi mahaifin yake in akwai masafar sittatu burud sai suka ce tsakanin Abuja da Kaduna yafi sittatu burud to shi kuma alkalin Sharia Court of Appeal sai ya ce abinda ake duba a cikin sha'anin habana maslahar yaro ba wanda zai kula da wannan yarinya ga ta mace ce ta kusan fara al'ada ba wanda zai kula da ita irin kakarta saboda haka wannan nassi da huka kawo na malikiya sittata burud ba nassi ne min alkitabi was sunna ba abu ne wanda fuqaha suka yi kuma sun yi ne dangane da lokacin su yanzu saboda hanyoyin saduwa sun yi sauki sittata burud ba ta da ma'ana yana zauna a Abuja a kullun zai iya yin magana ya ga yarsa ta hanyar video call ta hanyar WhatsApp call ta hanyar smile wane ne zai iya ganin ta ba kawai ya ji muryar ta ba saboda haka bisa wani dalili za a ce za a kawo sittata burud a je a sa yarinya cikin takura saboda haka sai ya canza ruling din aka dawo da yarinya hannun kakarta sai shi uban yarinya sai ya je kai Federal Court of Appeal na Kaduna ya je kai kara da aka kai kara Federal Court of Appeal alkalin jega Allah ya ji kansa ya mutu a lokacin wannan accident din da aka yi a Saudiya lokacin zahmar da aka samu shine ya kira lawyer yake cewa yanzu kai ka duba hujjar da alkali ya faɗa wannan ba shine ruhin shari'a ba ta yaya zaka kawo ka ce wai malikiya sai ta taburuwa ne ne ba ai malikiya ba yake gashi ruhin shari'a ne saboda haka sai ya upholding din sai ya kori karar da ya ce ya yi judgment da ya canza wannan ba dan kada a zo a ce shi ma ya fita daga malikiyar sai ya ce masa ka je ka janye karar in ko baka janye karar ba ya ce zai kulle shi to haka dole lawyer sai ya janye karar suka hakura saboda haka barista sai dai idan lawyer yana so ya shegantaka to sai ya rike da irin wannan technicality din a ba wai barista zai ba lawyer in yana so ya yi sai ya rike wannan technicality din amma idan aka dauko kuma ko yayi wannan in ya hadu da wani lawyer wanda ya bi shi to shi kuma sai ya je ya dauko wadansu littafan
technicality
din suna tsaya a zancen gaskiya a rinka tara ana duban gatari wani lokaci ita kanta malikiyar rashin fahimtar ta'alilin su ne yake sa ake ganin kamar ba su yi adalci ba wani lokaci idan aka je aka binciko aka ga ta'alilin su dan duk wani fatawa duk wani matsayi da za ka ga malaman nan sun dauka ko yana da ta'alil din sa to wani lokaci littafan malikiya bisa dabi'ar su ba ko ne yake fadan ta'alil ba kuma lokaci za a fada abu ka kasa gane menene wajihin wannan hukuncin da malikiya suka dauka to amma da bincike wataƙila zaka iya ganin ta'alil din sai ka ga kan cewa shi ma hankali ya dauke shi adalci ne na'am wa idza kana li ahadihima
adawatul amal
idan ɗaya daga cikin su yana da wato kayan aiki banda ɗayan wato ɗayan yana da kayan aiki banda ɗayan kamar tela ne teloli ne ɗaya yana da keken dinki ɗaya ko ba shi da keken dinki fa in kanat tafiha idan wannan abin da bai kai ya kawo bane
algaha
sai a watsar da ita kamar wani yana da tip wani ba shi da tip amma ko yana da keken dinki to ba zai ce ai tunda yana da tip ka san sai yafi na wancan ba tunda wannan tafiha bata karata kariya ba
wa in kanat laha khatar
eh ko almakashi na wa in kanat laha khatar in ku tana da daraja tana da kima
tara hissatahu minha
to sai ya dauki sai ya bayar da wannan kasan nasa sai ya bayar da shi haya sai ya ce to idan aka tashi yayin da aka zo za a raba abinda aka samu na kayan dinki da aka bayar gabaki daya a ce an samu naira 100,000 a cikin wata to sai ya ce to keken dinki na keken surfani na a ce kwana da keken dinki amma shi yana da keken surfani kari akan wannan sai ya ce to keken surfani na tunda an yi aiki da shi ba kowa ne kuma yake da shi ba ni ne kadai nake da shi to haya na bayar saboda haka nawa ce kudin hayar sa sai a cire kudin hayar keken dinkin sa sai a biya shi kafin a zo a raba riba na'am
wa amma sharikatul wujuh
to mun gama da sharikatul abdan kamar yanda muka ce lawyers da engineers da accountants duk za su yi su ma mu'amalar su partnership din da suke yi na sharikatul abdan ne na'am amma sharikatul wujuh amma wato tarayya bisa alfarma
fahiya an yashtarika ala ghairi malin wala amal
shine shi musharaka shi tarayya ba akan dukiya ba ba akan aiki ba
wahiya sharikatu ala dhimam
shine shi tarayya akan wato azimam azimam shine wato nauyin da zasu liabilities din da zasu ya dauka ko kuma kace credit worthiness idan suka sai wani abu to in suka sai shi a bisa bashi wato za su sai shi a bisa bashi yana kansu saboda haka dole sai in mutum ya kai wanda za a iya bashin akwai wani waje da idan ka je ka ce a baka kaya bashi ba za a baka ba in ka je wani waje ka ce a baka kaya bashi na 100,000 za a iya baka, in ka ce a baka na 1,000,000 sai a ce to wallahi ka san gaskiya mu ba mu bada bashi, ba wai ba a bada bashi bane, irin ka ne ba za a bashi bashin irin wannan bashin ba.
Wa idza ba'ahu iktasama ribahu,
idan suka sayar sai su raba riba, sai su raba riba. Shi nake cewa kaman misalin mutun yana da alfarma zai iya samun supply a wajen Dangote na cement, sai ya je duk wata za a bashi supply din mota 10 ta siminti, shi kuma wani yana da alfarma a wajen Buwa duk wata za a bashi mota 10 ta siminti, sai su je su karbo su zo su raba ma diloli a sayar, idan aka sayar aka ba su kuɗi kowa ya je ya mayar da kuɗin sa, ribar da aka samu sai su raba tsakanin su, ba sa ko kwabo ba, ba sa wani aiki ba, abinda kawai suka yi shine kan cewar sun yi amfani da matsayin su, sun samu supply kuma suka zo suka maslahar da aka samu suka raba tsakanin su. Wa hiya ghayru ja'iza, bata halatta ba khilafan li Abi Hanifa, sabani ga Abu Hanifa, malikiya ba su halatta ta ba, amma Abu Hanifa ya ce ta halatta. Daya tukuna da Allah mu ga Ibn Rushd akan wannan matsalar. Sharikatul wujuhi inda malikin wa shafi'i batila, sharikatul wujuh a wajen malik da shafi'i batatta ce, bata da inganci. Wa qala abu hanifa ja'iza, abu hanifa ya ce ta halatta. Wa hadhihi sharika hiya sharikatu ala dhimma min ghairi san'atin wala mal, wannan tarayya ce a bisa wato alfarmar da kowa yake da ita, nauyin da zai iya dauka ba tare da sana'a ba, ba tare da dukiya ba. Wa umdatu malikin wa shafi'i, madogaran malik da shafi'i, anna sharika innama tata'allaqu ala almal, in aka kafa sharika tarayya tana rataya ne da dukiya, au ala al'amal ko akan aiki. Wa kilahuma ma'dumani fi hadhihi almas'ala, kowanne daga ciki babu su a cikin wannan mas'ala. Ma ma fi dhalika min algharar, sannan kuma gashi akwai gharar. Li'anna kullu wahidin minhuma awada sahibahu bi kasbin ghairi mahdud, domin kowanne daga cikin sa yayi musaya ga dan uwansa da aiki wanda yake ba iyakance shi ba, ghairi mahdudin bi sina'atin wala amal makhsus, wanda yake aikin nan hanyar neman kudin ba abu ne wanda za a iyakance shi ba da dukiya ko da aiki, da sana'a ko da aiki. Wa Abu Hanifa ya'tamidu annahu amalun min al'amal, shi ko Abu Hanifa yace aiki ne daga cikin ayyuka. Fajaza an tanaqida alayhi sharika, dan haka za a iya yin musharaka a ciki tunda aiki ne. Wannan shine kadai ya kawo na umdal ash-Shafi'iyya. Menene ar-rajih? Na'am. To habbarista ma mai malikiya ya ce musamman a wannan zamani, saboda ka idan kes ya zo kai zaka yi mana defending dinta, in ya so idan an kawo maka qawaninul fiqhiyya sai ka ce to ai wannan zamanin dole a yi sha, dole a yi hanafiya. Ina zuwa da Allah, bari mu duba al-mawsu'a wa ƙari da suka kawo akan wannan matsalar, tunda muna da ɗan lokaci kafin idan muka tsaya na farko dai ba Hanafiya ne kadai suka ba, Hanabila ma sun yi da sharikatul wujuh, kamar yanda sun yi da sharikatul wujuh, ba Hanafiya ne kadai ba, wanda ba sai da ita ba Malikiya da Shafi'iyya. Kuma ɗaya daga cikin dalilan, kuma in muka tsaya muka duba kan cewar al-asl a cikin dukkan mu'amala al-jawaz, sai an samu abin da ya hana. Al-asl a cikin dukkan mu'amala halacci, sai an samu abin da ya hana. To kuma wannan idan ya halatta mutum ya je ya karbi kaya bashi ya sayar, in ya sayar ya mayar da mai kaya uwar kudin sa, sannan ya zama to kan cewa ya amfana ba tare da ya sanya wani kudi ba, duk da yake zai sanya aiki akai, idan wannan ya halatta to wancan ma zai halatta. Kuma na'am, shi dayan sa ya halatta yayi, ya halatta ya zamanto ya dogara da fuska da zimmarsa, ita tunda ita kanta zimma wato kamar yadda suke cewa wasful qama yalzamu liltizama wal ilzama, za ka iya lizimta masa, za kuma iya lizim, zai iya daukar nauyi kuma za iya dora masa nauyi. Tunda ku haka ne wannan kage zai iya daukan zaman ko ba haka ba, to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya hana ribhu ma lam yadhman, kuma kaidar da malamai suka dauka al-kharaju bidhaman, samun amfani ya tabbata ne idan ka yadda ka dauki liability. To waɗannan sun dauki liability kuma sai ka hana musu samu, sai ka hana musu samu, ko musamman wannan babi ne na mu'amalat, ba ibada bace, ballantana a ce al-asl fil ibada at-tawaqquf, a ce tunda ba ai wannan ba, ba sallah bace, ba azumi bane, mu'amala ce. Ita mu'amala kowace ta zo ko sabuwa ce, al-asl idan ta zo sai mu ce in babu abin da yake ya haramta a ciki ta halatta, ba sai mun je mun samu an kira ta suna kaza a cikin littafai ba. Yanzu kamar bitcoin din nan da aka zo da shi, kaga abin nan ba ka taba samun sa ba, da fikirar yanda ma ake yin bitcoin din a cikin littafan fiqh, sabon abu ne, sabuwar mu'amala ce. To idan aka bijirar da shi ga harkokin mu'amalar dukiya da yazo a cikin littafai, ba a samu wani hani ba, kaga shikenan sai ai hukunci a kansa da halacci. Sannan kuma muna da albara'atul asliya, al-asl daga dukkan wani abu halal ne sai abinda Allah ya haramta. Allah madaukakin sarki ya ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, ya halatta muku duk abinda ke cikin kasa naku ne, saboda haka hatta dukkan dabaru da suka zo na kasuwanci Allah ne ya kawo muku, sai dai idan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilay, Allah ya bayyana muku abin da yake haram, ya nuna kan cewa dukkan abin da Allah bai bayyana haramcin sa ba, to yana nan ababun sa na halacci. To saboda haka mu dai mun rinja yadda sharikatul wuju, na'am,
asalin shi sharika ai dalilin shi ne a ce mu ci juna. To idan har mutum yana da alfarma wani guri, tunda idan aka yi musharaka din zai zama tushen wani ya dan yi kasa wani na sama kuma a zawo a safa'an mutane, idan suna da fuska ko ne da karfin alfarma a wani guri, kaga in ɗayan shi ya yi missing sai a ce ka je kamfanin ka ba kaya ko da shi, kaga shi in ya samu wannan za a
ƙara taimakon sa kwarai da gaske. Kuma yanzu lokacin nan da ake buƙatar wato a buɗe ma mutane hanyoyin samu, za ke bukata a zubuɗe ma mutane hanyoyin samu, abin da ya kamata mu kula kenan. Kun san fa yanzu fa babban abin da yake cutar mu shine mun ki kula da harkar tattalin arziki, mun yadda mu zauna a cikin talauci ga samu, ba wani abu da gwamnatocin mu suke yi dan a haifar da arziki. Idan muka tsaya muka duba irin abin da Shehu Usman suka yi, da suka kafa daula, suka tabbatar an buɗe wa mutane hanyoyin sana'a, harkar arziki, har Turawa suke cewa a lokacin nan daular Uthmaniya daidai take da dayawa daga cikin states in Europe ta fuskar arziki, GDP dinta ya kai GDP din kasashen Europe a lokacin Shehu Usman. Koyaushe ina tuna wannan misalin na cinikin goro da Shehu Usman suka zo suka ce aje ai, saboda da mutane ba son goro ba, amma suka zaburar da mutane aje a cinikin goro, domin sun ga kan cewa goron nan ba abu ne wanda yake daga cikin daruriyat ba, amma mutane suna sabawa da shi. Saboda haka sun yi stimulating in want, sun sa ma mutane bukata wadda da ba su da ita. Yanzu kamar sha'anin yadda GSM din nan ta zama to, kaga da mutum wa yake damuwa da ya sanya telefon a gidansa, amma yanzu kowa sai ya ji, sai ya samu, sai ya ji ba shi ba, hatta mai aikin sa sai ya samu mata GSM dan ya zauna lafiya, ma driver sa sai ya samu masa GSM, kai hatta gaduna yace sai ya samu masa GSM. An yi stimulating din, an halicci bukata wanda ta hanyar halittar wannan bukatar aka bude mu hanyoyin mutane hanyoyin samu, domin Shehu Usman da suka zo da cinikin goro shikenan aka samu mutane, aka samu fataki, ana fatauci zuwa abin nan zuwa abin nan kurmin nan har a dangana har ya zuwa ga Sierra Leone akan wannan fataucin goro. Mutane abin nan masu daukan kaya, masu suto, duk aka samu mutane sana'a ta wannan hanyar kamar inda yanzu GSM din ta bude mutane har yanzu kasuwanni ake kawai na GSM ko na gyaranta da na accessories to irin wannan shine kula da economy wanda masu mulki dole suna da dauri akan wanda za su yi wannan mu yanzu abinda musamman gwamnatocin mu na arewa abinda ba su da muke ba kenan an yadda a zauna sai ka ce talauci nan ibada ne a zauna ai ta jin sa ai ta jin sa a ce to sai hakuri sai hakuri na mu karasa CD to takaitawa wato mulahaza a takaitaccen bayani
ajaza malikun sharikatul
inan imam malik ya halatta sharikatul inan wal mufawada wal abdan
wa mana'a sharikatul wujuh
ya hana sharikatul wujuh
wa ajaza abu hanifa al arba'a
abu hanifa duk hudin ya halatta da sharikatul inan da sharikatul mufawada da sharikatul abdan da sharikatul wujuh wa haka da imam ahmad shi ma ya halatta duk guda hudun
wa ajaza shafi'i inan khassa
al imam shafi'i shi fi kowa takurawa sharikatul inan ya tsaya kawai akai Allah ya musu rahama baki daya to da wannan muka zo karshen abwab din da zamu dauka bayan sallar magriba majalisi na 34 sai ya zamanto mun yi tambayoyi insha Allah kuma da wannan insha Allah sai mu tunda akwai dan lokaci kada zamu iya haddade lokacin da zamu yi daura karo ta uku ba tare da lokacin ya tsawaita sosai ba dan mu samu mu gama fiqhul muamalat din nan kunga abin da ya rage mana yace ya kamata a ce mun yi zamu yi al musaqa zamu yi al muzara'a wal mugharasa zamu yi al qisma mun yi salam a daura ta farko zamu yi al shuf'a zamu yi al qard shine as salaf zamu yi al qada' wal iqtida sannan zamu tsallake al ma'mur al madun lahu fil wa mu'amalat al abib sai mu tafi can babun al wakala sai mu yi wakala mun yi na ambaci shuf'a al wakala zamu yi al wakala da yake ita al wakala ta tafi can cikin al abwabul mushakila lil aqdiya can tare da al wakala da al hawala da al hamala ita ce al zaman da al ruhun da rahan duk sai mu yi su kuma wannan sai dai daura ta hudu insha Allah amma al qalla daura mai zuwa mi al musaqa mi al muzara'a mi al qisma mi al shuf'a mi al qard mi al wakala شهر صفر نعم to gashi an bada shawara wai ayi a cikin watan safar shawara daya watan safar na'am watan safar bari mu gani watan safar zai zamanto to an ji shawara ai shawara ce ake yi an kawo daya mu ji wata shi safar bari mu gani safar zai dace da wani wata na turawa safar zai dace da 1 ga watan october 1 ga watan october wata 6 kenan daga yanzu yayi nisa to wata shawara kuma mala abubakar kai dan misra ne ka kawo masa shawara kai da zaka tsallake ka tafi misra ka bar mu na'am
sai ta bayan sallah sai zama koran sallah
ban balar bayan sallah ai ana dan bukata huda daga tafsir da azumi na'am na'am nina ai abin da yasa idan aka yi program din nawa bazan bar shi ya ci karo da wannan ba duk wani abu da za a kawo mun sai in ce ina da iltizami a wannan lokacin bayan sallah babba hajji ka san lokacin dawowa ai an kai ya kai safar din kenan
safar
na'am نعم مالا عبد الكريم نعم كرشن شوال احسن كرشن شوال ناجي كرشن شوال نعم مالا ابراهيم يوجي سفر شيبان شيبان كيما سفر كرشن شوال كرشن شوال زمن تو جولاي kafin a fara tafiya hajji karshen shawwal na'am ban ji ba a weekend ne za'i asabar da lahadi na'am karshen shawwal to karshen shawwal a sabar ta karshe ta Shawwal ta dace da 29 ga watan June sai ai 29 da 20 da 30 ga watan June 29 da kuma 30 ga watan June yayi akwai sanitation gaskiya ne akwai sanitation to shikenan mu dauka goma da rabi gaskiya ne goma da rabi shikenan na'am to ga mushkilan ana kawo shawarar wai a fara juma'a bayan la'asar mushkilar juma'a saboda akwai karatun malam nazifi unless idan zamu nemi alfarma malam nazifi wannan juma'ar ya yafe mana lokacin ya dawo ya yafe mana sai mu fara ranar juma'a bayan la'asar zamu samu majalisi uku ba wanda ba a gari ba a tafiya ranar juma'a alhaji bai kafin sai tafiya kafin to shikenan asabar da lahadi 29 da 30 ga watan June in Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah na'am a dora satin ga to shikenan saboda to kunga akwai canji saboda sanitation zamu 3 da 4 ga watan July 3 da 4 ga watan July wanda ya kama afwan 6 da 7 ga watan July 6 da 7 ga watan July ya dace da 3 da 4 ga watan Dhulqa'dah ba a fara shirin tafiya aikin hajji ba 3 da 4 ga watan Dhulqa'dah wanda ya dace da 6 da 7 ga watan July na'am na'am to akwai wani abu ku masu computer ku turo min da reminder ta Google reminder sai ta shiga cikin diary din sai ta shiga cikin calendar ta kun iya dama ko wannan abun to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk